I want to solicit for the support of everybody. Everybody in the Northeast. Everybody. Also, I appeal to our brothers, those who are in the bush who are fighting the government, to drop their arms and join us in building a greater nation. They've been in the bush for a very long time.
Babban sabon komandan rundunar sojan Najeriya na ofishin lafiya dole da ke shirin arewa maso gabacin Najeriya kenan. Major General Rogers Nicholas kenan mahaɗin kan ƴan shirin arewa maso gabacin Najeriya na tabbatar da cewa an kawo ƙarshen rigingimin da ke faruwa na ƴan ƙungiyar Boko Haram da makira da ƴan ƙungiyar Boko Haram din da su mika kansu kafin lokaci ya ƙure musu. Don haka zan yi amfani da wannan dama ta wannan kafafen yaɗa labarai in kira ga waɗannan mutane su aje makamansu don su rungume zaman lafiya don cigaban ƙasar mu. Major General Nicholas ya kuma kira ga kafafen yaɗa labarai da su tabbatar da cewa sun dinga bada sahihan labarai ba shaci faɗi ba kamar yadda wasu kafafen yaɗa labarai ke yi. Major General Nicholas J wanda ya karbi ragamar aiki a jiya a hannun takwaransa wato Major General Ibrahim Attahiru ya min ƙarin haske cikin harshen Hausa game da abubuwan da ya sa a gaba kamar haka.
Abin da ya kamata in gaya muku akai wannan pressure amma gaba da aikin mu za ku gaira ban yake ciki amma dai akwai matakin da muka ɗauka zamu ko zamu yi program mu ko sati every week so ona di ku mu yi magana da ku kuma ku ba ku tawo ku samu kuma ku ba mutanen mu labarin duka mun muka faɗa to wanda muka shirya da su sai na biya musu
to ko wani sako General Nicholas sun ke da shi ga al'umman shirin arewa maso gabacin Najeriya
yanzu ni dai abin da nake tambaye nake so daga wajen ku daga gaban kowa mu haɗa kai dukkan mu mu zauna mu haɗa kai aikin nan mu gama da shi maza ko ya koma gida kuma ya huta kamata mutane su ba mu labari su ba mu intelligence su ba mu information kun gan su a kauyen ku hanya ku faɗa mana wai ga mutane an gan su wannan gefe an gan su wannan bangare to a faɗa mana da sassauri misabin da zamu yi da su
na fatan kira da kai da kan ƴan Boko Haram cewa su mika kansu da kansu duk lokacin ruwa da gare musu
eh gaskiya ta ga wasu mutanen mu ne to wanda ya mika kansa zamu rike zamu ka akwai safe corridor ba zamu haɗa su safe corridor akwai wanda suka shiga bin nan ba wai da jini bin nan nasu zai an su gane ba bin yanzu za same su kamar da you know just get caught up haka to su haka suna da dama su so su same mu su surrendering mu da kesu muke su safe corridor.
Major General Rogers Nicholas kenan sabon komandan operation lafiya dole ke shirin arewa maso gabacin Najeriya ke bayani game da abubuwan da ya sa a gaba tun dai aka yi ma tsohon tiyata komandan wato Major General Ibrahim Attahiru faretin bankwana. Haruna Dauda biyu muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.